ƙarshen zance
ƙarshen zance
ƙarshen zance
ƙarshen zance
ƙarshen zance faƙar so amsa ta mai zan amsa ki banga sanabi na
ƙarshen zance faƙar so amsa ta raina falsa na ba mai kishi na ƙarshen zance
na yi gudu na fito ina zan turje zuciya ke ta gano ta ce ta yarje kawai ta jino ke ban ingaje har ta kada ni rano ina daidaiji kai na zambar muke kwance zarge lissafi na ke amsan burina
ƙarshen zance
Shina.